Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ce matafiya zuwa ƙasar Saudi Arabia su dinga yin takatsantsan da jakunkunansu, domin kuwa an gano wasu bata gari da suke sanya mutane kwayoyi a jakunkunansu ba kuma tare da mutanen sun sani ba. Zargin da ake wasu masu unguwanni na cefanar da wani yanki daga cikin wata makabarta a nan Kano ya ta tamma zama gaskiya, domin kuwa har mutanen garin sun fito sun yi zanga-zanga sun kuma ce masu unguwannin sun ci yadin mage, don haka dole sai sun amayar da kuɗin da suka karɓa na cefanar da gefen makabarta. An gano wani birni a duniya da mazauna cikin birnin ba sa yin fushi, shi yasa birnin ya zamanto birnin zaman lafiya a cewar binciken. Za mu ji yadda aka tabke waɗansu matasa huɗu da ake zargin su da mallakar bindiga ƙila pistol ba bisa ƙa'ida ba, sai dai guda daga cikin matashin ya ce gyaranta zai kai. Za ku mu ƙaddare shirin da sakonnin rayoyinku kamar yadda al'adar wannan shiri ta Inda Ranka Take.
Alhaji Ibrahim, ina za ka je kake sauri haka?
Alhaji Mustapha kenan. Shin ba ka da labarin sabuwar Alhamsatowa?
Alhamsatowa kuma? Bayan wacce rafa ne?
Ita ce dai tilo a jihar Kano. Su suka sa hali don ƙara tsantsar wasu ƙawatattun shagunan, domin ‘yan kasuwa da masu buƙatar office kai har ma da masu sana'o'in hannu. Daɗin daɗawa, Alhamsat sun yi hoɓɓasa wajen tabbatar da tsayayyar wutar lantarki. Wuta tun daga ƙarfe 10 na safe har zuwa ƙarfe 10 na dare. Wuta ko gigau. Ga kuma security tamkar a gidan gwamnati.
Lallai abin neman yasa. Ai, mu gidan goje garau.
Wani babban al'amari, abun farin ciki. Ko ka san cewa wannan karan duk wanda ya biya kuɗin shago zai samu rangwamen kaso 20%? Gara basar za ta fara daga wannan watan da muke ciki zuwa wani ƙaidajjen lokaci da mahukuntan wurin suka yanke. Alhaji Mustapha, maza ka ne mu dace.
Yo, ai, ban ka san ba. An saci dan barau, ai, kafa ta kafar ka Alhaji Ibrahim.
Domin ƙarin bayani sai a kira 0804536658 ko kuma 0810613512. Alhamsat Towa tana nan a Zuro Daura da Shoprite kofar gabas, sai kun zo dan mallakar naku shagunan.
Dama ta farko gare ku iyayen yara, ɗaliban secondary har da na gaba da secondary a MSK Computer Institute, makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai akan ilimin kwamfuta da rijistar jarrabawa daban-daban, wato SSCE, JAMP, UTME har ma da TOEFL test, wato rijistar neman gurbin karatu a ƙasashen ƙetare. MSK Computer mun yunƙuro da sabuwar dama, sabon tsari, horo na musamman akan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban secondary schools kamar kimiyya, arts da commerce, da darussa na musamman da suka haɗar da extramural lessons, horo na musamman akan turanci, lissafi, accounting da biology da sauran kwasa-kwasan da ɗaliban science, arts da commerce kan gabatar a makarantun. Za a riƙa gabatar da darussan a dukkan ranakun mako, wato sau bakwai a sati, a MSK Computer Institute and Extramural Lessons, adireshin mu nan kan Titin Airport Road number 13A, Daura da St Thomas a Kanan Dabo, ko a kira lambar waya 0803317700.
Ina masu burin mallakar gidan kansu cikin ruwan sanyi musamman a garin Kano, yanzu ne lokacin cimma burinku tare da Family Homes Funds da haɗin gwiwar Countrywide Housing Company Limited, inda kuke da kyakkyawar damar samun ginannen gida zaɓinku, walau mai ɗaki biyu ko ɗaki uku a kammalallen rukunin gidaje mai suna Muhammad Sanusi 2 Royal Estate. Mahalli ne cikin tsafta da yake da ƙayataccen tsari cike da tsaro, ga yalwar tituna, wutar lantarki da ruwa, makarantar yara, kasuwar zamani da sauran abubuwan taimakawa gudanuwar rayuwa cikin kwanciyar hankali tsakanin kammalallin gidaje ba kan waye ba. Tuni dama ta buɗe ga al'umma da masu sha'awar mallakar mazauni a rukunin gidajen na Muhammad Sanusi 2 Royal Estate, wanda ke nan unguwar Darmanawa bayan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato AKTH. Wannan dama ce ta samun kadara ta fara ɗaya, babu kai komo, a karɓi dukkan shaidun mallaka da sahalewa na haƙiƙa hannu da hannu.
Domin ƙarin bayani a kira 0812490483 da 0903622674.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Yusuf Ala Abdullahi ke muku, barka da warhaka. Sannu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda matsalan magana kan ce ka sa kallo. Shin namu na wannan lokaci zai fara ne daga dawakin Dakata, inda al'umar yankin mazansu da matansu suka yi fitar faɗin dango suka kuma gudanar da wata zanga-zanga domin nuna kin amincewa su kan matakin da masu unguwannin su suka dauka na sai da wani yanki na makabartan yankin inda al'umar yankin suka ce ko da ma sun siyar da wannan yanki to kudin idan sun ci yadin mage suka ci ko da sun ci sai sun amayar da shi wakilin mu Aminu Abdubakar Noma ya halarci wannan unguwa lokacin da ake tsaka da wannan zanga-zanga ta maza da mata wacce suka kira ta zanga-zanga wake da shinkafa ga kuma kunshin rahoton sa
Hayane da dazan mutanen da suka shirye zanga-zangar kenan inda suke zargin wasu masu fada aji da mallaka wani attajiri wani bangare na makabartar kamar da suka yi fili inda ranka bayani
zanga-zanga muke yi akan makabartar mu ta dawakin dakata saboda mun rasa wajen da zamu ke binne ƴan uwan mu da abokanan mu da iyayen mu da kannan mu sai dai mun tafi tudun mutala kowa ya riga ya sani cewa dole idan aka sayar da wani abu da hannun masu unguwanni ko da kattai
wannan al'amari da ya faru ba mu ji dadi ba sosai saboda kuma aka zo za a yi gini a kan makabarta ai wannan bai dace ba ya kamata gaskiya gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari
jin wannan korafi ne ya sa maka tuba mai unguwa Kamilu dawakin dakata gabas
wannan katanga da aka sa wannan kofa anan ainihin ta dama gonan mutanen inkince anan babu wani zargin ba wanda ya sai akwai wanda dan daga shi rangaza da ya taba fi haka fandijo aka sai da gurin baka zo aka hana to wannan mai kamfani ne da har yashi ne zai fito da kofar ta nan gurin nan
Alhaji Nasiru haya shine mamarkar wannan kamfani ya gini ne bisa ka'ida amma idan zai zama fitina ya hakura
eh ni ne mai mallakin wannan kamfani da yake cikin makabarta babu gaskiya a cikin wannan lamari wannan zargi ba gaskiya bane domin duk basu bincike sun gane cewa meye dalilin da yasa akai wannan gini da sun gane da ba za su dauki hukunci a hannunsu har su aiwatar da wani abu ba yasa da aka shi daman fundike ne aka yi aka cike kasa kuma an bar shi
to Allah ubangije ya samu dace kuma sai ya mu fi karfin zuciyar mu ita kuwa hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyi a nan Kano karkashin shugabanta Dr. Ibrahim Abdul ya yi kira ga masu tafiye-tafiye zuwa kasa mai tsarki da su dinka lura da kyau da zakunkunan su domin kuwa a cewar hukumar ta gano cewar ana sanya wa mutane kwayoyi suna tafiya da su can kasa mai tsarki musamman ma idan aka duba aka gano cewar jakakka kilo 30 ce kadai wato dai bata cika yanda ake bukata daidai wa daidai ba sai kawai wasu bata gari su zo su sanya maka kwaya a ciki kai kuma ba tare da ka sani ba idan kuma aka je can sai a warware shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da ake holan wasu mutane da aka kama a wani hotel da suke hadiyar hotel Iblis wacce ake zaton za a tsallaka da ita ne zuwa Sudan daga kuma Sudan din a wuce da ita can zuwa kasa mai
mun kama mutane guda hudu da bindiga waɗanda muna ganin cewa kamar ƴan fashi ne ko kuma ƴan ta'adda ne masu irin garkuwa da mutanen nan tunda mun kama mutane biyu da cocaine wanda ake kira Oda Iblis waɗannan mutanen za su je Saudiya ne za su bi ta Sudan in sun je Sudan su da wannan kwayan sai a dauka cikin jirgin ruwa a kai Saudiya mun yi wata biyu kenan muna neman waɗannan mutane Allah ya ba mu sa'a jiya a hotel suna cikin hadiya muka kama su
har ila waɗannan mutanen da aka kawo da wannan kunshin wadar Iblis wanda aka ce mai tarin yawa ce ba ma taba kama kamar ta a Kano ba sun bayyana cewar tsautsayi ne fa zan yi musu
kama mu da cocaine
da kai nan ku da koshi na la
ku daga nan Kano muka dauka zamu yi Sudan in doko daga Maiduguri in dawo na shekara na 21 Kano nan ku homa ta ba wanda bai sani ba ta ai ba sanata ba shi na shiga aka kama ni
har ila Dr. Ibrahim Abdul yayi holan wasu matasa da aka kama da bindiga ina pistol ba bisa ka'ida ba kuma dai wadanda ake zargi da wannan bindiga guda daga cikin su ya ce gyara aka bashi ya kaita
domin Allah wannan bindiga ni dai ya ce yanzu zan gyaro mai ita ni kuma ban da hanyar da zan je inda zan je in gyaro ta
ya ce mun ba ta yi
tsohon soja ne
a'a
jami'in tsaro ne kai da
ni ba jami'in tsaro bane ni manomi ne
to amma ya aka yi ka alakanta da bindiga
wallahi ban taba ganin ta ba
Allah ubangiji ya sa mu dace kuma fatan al'umma za mu hankalta ni hattara yanzu kuma sai wani bincike da masana fannin lafiya suka gabatar inda suka gano cewa a shehin maza masu shekaru 50 zuwa sama sun fi kamuwa da cutar kansar mafitsara wakilin mu Yakubu Musa Kanwa yana da cigaban wannan labari
wani ƙwararren likita kuma masani a bangaren magunguna da zamantakewar iyali mai suna Dr. Owele dake asibitin tarayya na jihar Abia ya ce maza masu shekaru 50 zuwa sama su suka fi fama da fuskantar matsalar cutar kansar mafitsara Dr. Owele ya bayyana hakan ne ga manema labarai hakan kuma ya nuna cewa matsalar kansar mafitsara sananniya ce ga maza masu yawan shekaru sannan kuma galibi masu shekaru 50 zuwa sama ya kuma ce wannan ciwon yana da matukar matsala saboda rashin gano shi da wuri a wasu lokutan sai ciwon yayi kamari sannan ake gano shi lamarin da ke iya kaiwa ga rasa rayuka ya kara da cewa matsalar kansar mafitsara tana bayyana kanta ne ta hanyar kumbura ƴaƴan marena sannan ya ce manyan alamomin da ke bayyana sun haɗar da yawan yin fitsari kin kare fitsarin gaba daya sannan fitsarin zai ringa dugowa a ƙarshe ya kuma ba da shawarar cewa duk wanda ya ji irin waɗannan alamomi to ya hanzarta zuwa asibiti
Allah Ubangiji ya kiyaye mu dan da kuma suka kamu da wannan cuta Allah yayi musu shi kuwa wani mutum da ya mafarkin ya sayi mota sabuwa kal ya daddage ya je wafa ya siyo tayoyin gaba guda biyu na mota ya kuma ajiye su ya ce idan Allah ya ƙara hore masa zai ƙara koma ya siyo na baya biyu kaga kenan yana da tayoyi hudu kenan ya kuma ce ya siye shi ne kafin Allah ya kawo mota tunda dai yayi mafarki wakilin mu Usman na gudu shine ya tattauna da wannan mutum wanda ya riga malam masallaci ko da yake dai so yake mafarkin sa ya zama gaske
ni wannan nasu ya suna ajje ne jiran da Allah ya sa ni sai mota ba yana sai taya ba kawai hada zan wannan bikin ne taya ce guda biga tana ajje jiran da Allah ya ban dama na sai mota ni ba zan sai taya ba ga mota ga tayi na diba zan hada wannan cikon guda bi ina da da ko ban sai taya ba zai sai mu
to wannan kenan Allah Ubangiji ya sa ka sai mota to da ka unguwar duka waya kuma wani dan sane ne ya shiga hannu bayan da ya shiga ta kamala ya kuma tafi wata makaranta inda ake bikin saukar dalibai shi ma ya shiga kamar dalibi domin ku ga babban riga ga tazbaha ga kuma rawani a kansa kai ka ce shi ne ma zai bada darasin ashe dai badda kama yayi ko da yake an samu nasarar tabce wannan bawan Allah har ma wakilin Amin Abdu Bakar no ma ya zanta da shi
kun an da ban faɗa gaskiya ba ko ku rufe inda duka sai naga ya juya kalle kawai sai naga waya a kusa da ni sai naga wani suna kalluna kawai sai na dauki waya ina daukar waya sai na sa ta aljura dan ka umba sai naga yana ta kalluna ni ban san ni ban ma san ta bace ba to gani ne wayansu a baya na sai kallona suke da aka ji sai kallona suke
shi ma dai wanda aka yi wa sibaran na bawayen wayan ya ce shi bai yi zaton wannan mutum da daukar wayar ba domin ko ya gan shi ne mutum tsatse mai kamala dan haka dukkanin wajen aka saki jiki da shi
ina dawowa sai nake ga wannan cewa wallahi an dauke min wayata sai muka ga wannan yana tabi mu za ka bin su a baya mu za ka ma sai kira waya sai na zuba ta dingin ba sai muka biyo ta har ya tsallako titi sai ta dukkan rufe da nake wannan sai dauki wannan ina zuwa da take sai ce ban wayata
zaka dai tire ina hannun yan sanda domin dai fada da bincike to Allah ya kyauta masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
goma ja shirin to za ku
kawaye na je gidan wata kawata da aka yi wa aure kwanan nan naga kayan dakin ta sun yi kyau sosai amma ta gaya mu a Gwammaja Special Store aka saya mata
to ke ma za a saya miki kayan dakin ki a Gwammaja Special Store suna da gadaje kujeru dining table shot glass TV stand center table kayan kitchen na zamani wanda ake yayi da kayan wuta iri kala tambargewa Gwammaja Special Store suna da kayan kasashen waje kamar China Turkey Italy dan haka kuma kar ku tsaya a baku labari ku hanzar ta zuwa Gwammaja Special Store dake number 9 da number 6 kan titin Gwarzoro Daura da Jambulo ko ku kira su a nambobin waya 0806959165 ko 0807671175 Gwammaja Special Store suna da kayan daki gal na
makarantar koyar da harshen turanci ya kasa English Center ta ƙara bude kofa domin ibar dalibai maza da mata akwai ajin basic class ga masu son koyon karatu da rubutu waɗanda ba su taɓa yin karatu ba ma za su iya shiga ajin akwai level 1 domin masu son koyon turanci daga tushe akwai level 2 domin yan secondary school sai kuma level 3 domin waɗanda suka yi diploma NCE degree ko IJMB da kuma masu son koyon public speaking da literature za a iya samun form din a kantin Lailas 2 dake kasuwar Tarauni sai Temi bookshop dake kofar Nasarawa da Rimi fashion dake gidan dan Asabe Azu Road sai kuma gidan mai tangaran a kasuwar kantin Kwari akan titin Plaza wanda ke kallon yan hula sai kuma shagon Usman Sadauki dake yan koli a kasuwar Rambai duk wanda ya sayi form da ya registration a gurin za a fara karatu kuɗi ga watan Mayu na wannan shekarar domin ƙarin bayani a kira wannan lamba 0703 359 68 20 ko 0818 54 90 10 sanarwa daga Muzammil Ibrahim ya kasa
ga wani sako daga hukumar kwashe shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Rema Sab ko ka san shara ta hada da dukkanin wani tarkaci da dan adam bashi da bukata a muhallinsa dan haka tabbata ka zubar da shara inda ya dace guji makotaka da shara a kusa ko a nesa hana zubar da ita barkatai akan titina ko kuma guraren taruwar jama'a har ma a gidaje haka kuma hukumar kwashe shara da tsaftar muhallin ta jihar Kano na neman karin hadin kai duba da yanayin zafi akwai bukatar al'umma su guji zubar da ledojin fiya wuta barkatai a kan titina da wuraren da bai kamata ba ku ci gaba da baiwa hukumar gudunmawa game da feshin maganin sauro da ke ci gaba da gudana a sassa daban-daban na birnin Kano shiga cikin masu bada gudunmawa wajen tsaftar birnin Kano da kewaye wannan sako ne daga hukumar kwashi shara da tsaftar muhalli ta jihar Kano wato Remasap
yanzu kuma sai wani yanki da aka gano a fadin duniya inda mazauna garin ba sa yin fushi ko kusa ko alama wannan kuma dai ba wani yanki bane illa wani yanki na can kasar Mexico inda bincike ya bayyana cewar nan ne garin da al'umar garin ba sa yin fushi domin ku an wori yan garin da cewar yin fushi na ɗaya daga cikin abin da yake jefa mutane cikin halin ni'asu da kuma yin nadama kaji fa mai sauraro har ma binciken ya ƙara da cewa idan ka ga dan Mexico City yayi fushi to wataƙila ya kunkuɗi barasa ne fiye da kima inda aka ce idan ba barasa suka sha ba to baka ganin su da yin fushi a fuskar su kuma kullun sukan kasance cikin farin ciki da annashuwa binciken ya kuma ƙara da cewa koda an samu sabani an haifar da rikici to babu shakka kafin abu wajen za a runguma juna a gane gaskiya kuma tun daga lokacin zaka ga an zama abokan juna binciken ya ƙara da cewa a duk fadin duniya babu birni kamar Mexico City wanda al'umar garin suka runguma zaman lafiya da kuma haifar da fushi ba domin ku a kullun magabatan su suna gaya musu cewar bacin rai zai haifar da gagarumar asara a kasar da haka dukkaninsu suka runguma al'adar kin yin fushi domin dai samun ci gaban wannan birni na Mexico City kin yin fushi dai a Mexico City wata daddiyar al'ada ce wata ta zama ruwan dare a zakatan kowar dan kasar domin kuwa ba su da wata dabi'a face sanya rarrashi da kuma kin yin fushi a zakatansu ba wannan dai ya samu asali tun iyaye da kakanni to dai kin yin fushi kamata ya ce al'ada ce ta musulmi domin kuwa annabin mu mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce kada mu yi fushi to kaga kenan fushi bai kamata a ce al'adar ɗan mai zuko kadai ba ce kamata ta zamanto al'adar musulmi anan ma dai shahararren kamfanin nan naku mai suna AG Abdullahi na sanar da ku cewar kamar yadda ya saba kawo muku kaya kala-kala kamar atamfofi da lesi da shadda da yadikan kofta irin su Taurus ɗan Jidda da Kasmiya da Arish da kuma Lana da Alaska da kuma takalma masu kyan gaske da rahusa to a wannan karan ma shahararren kamfanin yayi muku tanadin irin waɗannan kayayyaki kamar yadda ya saba saboda karatuwar azumi za ku iya samun su a mazaunin su dake gidan dan tata daidai da shatale talan ofishin Ishaku Rabiu kan titin post office daura da gidan mai na Owando domin karin bayani ne sai a tuntube su akan waɗannan lambobin waya 0800386656552 ko kuma 0700516777. Anan kuma kwamitin daurar hadda Al-Qur'ani ne girma wanda ya saba kawo muku daurar hadda Al-Qur'ani izifi 30 cikin kwanaki 30 a bana ma wannan kwamitin ya sake yin hobbasa domin gabatar da wannan gagarumin aiki wato dai hadda izu 30 cikin kwana 30 na watan azumin Ramadana dan haka Qadi Ahmad Islamiya na sanar da dalibai masu sha'awar hadda Al-Qur'ani cewa za su gabatar da wannan daura ta hadda Al-Qur'ani izifi 30 cikin kwanaki 30 na watan Ramadana ne alfarma kamar yadda aka saba kowace shekara dan haka ake gayyatar maza da mata da ke sha'awar shiga wannan daura da su hanzarta ga duk wanda zai shiga wannan daura ya zama dole ya iya karatun Al-Qur'ani dan karbar takardar shiga ko kuma ƙarin bayani to sai a tuntubi jami'in shirye daurar a makarantar dake lamba 489 Rimin Gata daura da sabuwar jami'ar Bayero ko kuma a kira su akan waɗannan lambar waya 0800334931 ko kuma 0800689855599 sanarwa daga Ali Ibrahim Sani mai nagi kafin mu je ga wakilin ra'ayi Shamsu Da'u dalin inda ranka ya karɓa takarda wata baiwa Allah mai suna Amina Shamsu inda asibitin ƙashi da dala suka rubuta wannan yarinya tsabar kuɗi har naira 92,996 a matsayin kuɗin da za su yi mata aiki sakamakon ƙonewa da ta yi a wuya hatta kai fatar wuyan tasa ta haɗe lamarin babu can gani sai kuma takardar wani ɗan ƙanƙanin yaro mai suna Umar Aminu ɗan shekaru 4 a duniya wannan dai yaro yana fama da lalurar ciwon idanu inda mahaifiyarsa ta shigo tana ta kuka bayan da asibitin ƙakwa suka rubuta wa wannan yaro naira 77,950 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki mahaifiyarsa ta ce idan dare yayi baya bacci na tabbata duk wanda ya ga wannan yaro Umar Aminu zai tausaya masa sai kuma takardar wasu ɗalibai da suka shigo domin neman kuɗin registration ita wata ɗaliba mai suna Rahama M Yusuf da ta samu gurbin karatu a kwalejin Sa'adatu Rimi da ke nan Kano take neman tsabar kudi naira 18,000 sai kuma wata daliba mai suna Aishatu Sa'ad Muhammad da ta samu gurbin karatu a kullejin legal dake nan Kano idan take neman kudi har naira 14,000 a matsayin kudin da za ta registration da fatan za ta tara agaza musu gaba daya yanzu kam lokaci yayi da zan kira Shamsu Da'u da zai shigo da sakonnin ra'ayoyinku
Suna na tani ne ina rangon boje daga nan karamar hukumar Dutsen Jihar Jigawa ya za a shiga tsadar rayuwa sosai ake gwamnati ta tsaya ta karatu kana su gaskiya mu gwara kara ihu mai ka da ake an kara wannan albahi
eh to gaskiya su yan kasuwan ne gaskiya ba su daidai ba saboda dama idan an yi karin albashin abin dai kan talaka zai dawo
gawar da zan ba su ga ban kasa idan an tallafa an kara masu aikin gwamnati albashi kuma a taimaka a rage mana kayan masarufi
ra'ayin ku ne bara in freedom radio ba
to a gaida Shamsu Da'u
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata sune tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son cancada ado dan burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da galla-gallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chigan Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cotton, Swiss Boil, the sauran leshuka da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantonan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Lion Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kantitin IBB, duk a kasuwar kanton Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantonan El Samat, da karamar riba muka dogara da neman al barka El Sama
wa ina iyaye masu son samawa ƴaƴan su guraben karatu a ƙasar China a fannin medicine engineering haɗi da arts and social sciences da sauran kwasa-kwasai wanda ɗalibai suke da buƙata za ku zo kamfanin JY Global Education za su sama muku guraben karatun a cikin sauki ba ɓata lokaci a makarantun da suka haɗar da Shenyang Medical College La Yonin University of Petroleum Nantan Aerospace University da dai sauran makarantun jami'o'i daban-daban JY Global Education kware akan aikin su ku dai kar ku kasa a guyuwa ku same su a adireshin su dake number 148 kan titin lawan dambazau layin gidan IG number wayar su dan karin bayani 0701111163 ko a babban ofishin su dake number 18 akan titin Fortune a kasar China number waya +61566622929
wai ne ya zai da ka tura maka hotuna na sai ga suna yawo a social media
aboki na fa kawai na turawa dan ya tuya ni murnar samun kikkiawar ƴaƴarinki
to ai shikenan
san ni ma a wani group naga wasu ƴan mata na ta musu kan cewa mayafinki Facebook ne wasu ce mayafin Instagram ne wasu na cewa kashka ne wasu kuma su ce chiffon ultimate ne
hi my body ai a kamfanin Zainab NDM textile dake kantin kwari nake siyayya ta
Muna farin cikin sanar da ku shakararren kamfanin Zainas NDM Textile masu samar da galla-gallan mayafai da dan-dasa-dan-dasan riguna na mata na gani na fada. Mayafai irin su Kashka, Kumar, Facebook, Instagram, Chiffon Ultimate da kuma Chiffon Super.
Ku nemi kamfanin Zainas NDM Textile a lamba 2 Amana House.
Ko kuma a shagon su dake kallon gidan madawa duka a kantin Kwari. Lambar tarho 0800-2299988. Ko 081-7300-4
Zainas gidan mayafai galla-galla
Anas Aminu Kamfa ya fito muku da sabon littafi mai suna English Tenses wanda ya kunshi fassara gaba da baya da kuma ka'idojin yadda ake magana a turance cikin fassara Hausa da verbs guda 700 da kuma yadda za a iya hada jimloli fiye da 200 za a iya samun English sentence in action da sauran littattafan Anas Aminu Kamfa a ofishin Modern College da ke Kabu ga Jambulo haka kuma ana sanar da masu son koyon gangariyar turanci cikin sauki cewa shahararriyar makarantar Kamfa English Center makarantar da ta yi fice wajen koyar da turanci tun daga farko ta fara daukar sabbin dalibai akwai aji na musamman wato special class a ranakun asabar da Lahadi rigakafi ɗan shekaru 8 zuwa 14 a ranakun Asabar da Lahadi. Ku dai ku nemi form ɗin Kampa English Center a II Umar Store, Sabon Titi gidan Kankara, Al Jazeera Store Gwammaja ta Gwayan Gida, Testi Store Dorayi, Kunyar Store Kurna, ko kuma ofishin Kampa Model College dake Kabuga Jambulo, Sales Gate kusa da Judin Labbu Store, ko kuma ku kira su ta lambar waya kamar haka: 08039 27 7 3.
Eh, babu shakka, masu magana kan ce ilimi gishirin rayuwa. Na dangi moriyar ka da nisa, amma idan aka same ka kafi zuma zaki. Wannan maganar ta sa muke gabatar muku da mahangar alheri a cikin alheri don bunƙasa ilimin ƴaƴanku a kasashen waje, wato Go for Gold ICT Limited and Educational Consultancy Services, masana kuma jami'ai akan samarwa ƴaƴanku guraben karatu a kasashe kamar China, Amurka, Kamaru, Ghana, Ingila, Benin Republic, Egypt, Dubai, India da dai makamantan su, duk akan matsakaitan kuɗaɗe. Domin kawar da shakkar guraben da za a karanta, guraben sun hada da pharmacy, medicine and surgery, nursing, software engineering, aeronautic engineering, physiotherapy, computer engineering, medical laboratory science, information technology da business administration. A Go for Gold muna da tsauraran matakai don tabbatar da ƴaƴanku sun yi karatu a cikin yanayi na samun kyakkyawar kulawa, tarbiyya, mutunci da sanin ya kamata, wanda hakan ta sa fahimu da na biyu akan kai ƴaƴanku karatu kasashen waje. Domin ƙarin bayani muna lamba 16 Zoo Road, daura da gidan zoo a kanan Dabo, Nigeria. Email gofogoldict@gmail.com ko lambar waya 08138 37 88. A Go for Gold, nasarar ƴaƴanku ita ce abin alfaharinmu.
Daga daga kuma a nan shirin da inda ranka zai daga aya a madadin madugun shirin Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdi Baka Noma da kuma Shamsu Dawo Abdullahi da taimakon Yakubu Musa Kanwa, sai kuma Suleiman Musa Abdullahi wanda ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.